Ƙungiyar Meti Allah a Najeriya ta yi kira ga gwamnatocin jihohin Benue da Taraba da su soke dokokin hana yawon kiwon dabbobi a jihohin biyu. Mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allah na ƙasa Alhaji Hussaini Yusuf Boso ne ya yi wannan kiran a wajen naɗin Alhaji Yakubu Bello a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo da an kai a fadar Asayi na Isayi Dr. Abdulgani Adekunle Salawu Ologunubi a Jenese na ɗaya a garin Isayi.
Kun yi kira gare su gwamnan jihar Benue da mai girman wannan jihar Taraba da su gaggauta soke wannan doka don a samu zaman lafiya. Don yanzu haka muna da rahotanni daga jihohin nan musamman Benue inda mafi yawan Fulani suna nan suna fito jihar Benue zuwa Nasarawa. Saboda haka dokar nan ba doka ba ne wanda ta dace da dokar ƙasa, don haka muna kira gare su da su gaggawan cire wannan wasu.
Kana ganin cewa wannan doka da gwamnatocin Taraba da Benue sun kafa ga makiyaya tana da illa ga makiyaya?
Wallahi tallahi masifa ce babban ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba, domin ina tabbatar maka mahilla ce in yaje da nage 10 gari ko 20 mutane da suke samun aiki a ƙarƙashin waɗannan shanu suna da yawa, kace ma tattalin arziki ƙasar ne musamman arewa.
Kafa wannan doka ta hana kiwo zai hana rigima tsakanin makiyaya da manoma?
Wallahi babu ba abin da za ta hana.
Shiko Asayi na Isayi Dr. Abdulgani Adekunle Salawu Ologunubi a Jenese na ɗaya yace makiyaya da manoma su zauna lafiya da juna, baya son fada, baya son wahala. Alhaji Yakubu Bello shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Oyo shine an kanada sabon sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo.
Abin da zan ga gaba wato godiya nike ga jama'a wanda suka hallari wannan to wannan rigungun wato ba sabo bane wannan aikin gare ni, don saboda ni na nike rike da mukamin chairman na Meti Allah na jiha, to sai kuma ya zamana sarauta ne Allah kuma ya zo ya bani na sarkin Fulani shi Oke Ogun. To wannan kaga jawon hadin kai na sarakunan Fulani da sarakunan Yarbawa da manoma da Fulani makiyaya, wannan zaman ya zama dole hadin kai da zaman lafiya kunci hankali ko ta jawo.
Wannan jihar Oyo ta bakin commissioner ayyuka da subri na jihar Oyo honorable Oladimeji Asusu Dauda ce na da Alhaji Yakubu Bello a fadar Asayi na Isayi a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun ya nuna cewa imanin da sun kai na cewa duka ƴan Najeriya ƴan uwan juna ne duk da bambancin yare, launi da addini.
So that proves our belief that every Nigerian is the brother.
Kome jama'a za su ce a game da wannan taron da nadin sarautar?
Taron da ya zo ya so lahiya lau, kuma wanda aka ba da janga mai sani da jama'a ne, mai hakuri da jama'a ne.
Mai waƙar Fulani ma ya halarci taron. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.